mukama Yesu nyowe tindikireka
kidongo kya mukama Yesu nyowe tindikireka
kidongo kya mukama Yesu nyowe tindikireka
kidongo kya mukama Yesu nyowe tindikireka
bainga bakirekere zijane kabamarama
kidongo kya mukama Yesu nyowe tindikireka
bainga bakireke amaru akabamarama
kidongo kya mukama
kirekere osanga ni bakangaza ketama ye kyara kimu nubaru basaye kyara kimu nakoli buya kirekere yagenda na ye dubisa titane buya mukwasire eka muzine sa dingi dingi mistoli buya kirekere yagenda na ye dubisa baka mkwata buire bwekio Changiro mubitoke
Kidongo kya mukama Yesu
nyowe tindikireka
Kidongo kya mukama Yesu nyowe tindikireka
Kidongo dongo dongo Kidongo dongo dongo Kidongo dongo 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 da 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 da